Sauraro a kan mita 88.5 da laifin magazamani sunana Abba Isa Muhammad daga nan makarantar primary ta Tidin Kaba dake karamar hukumar Kumboto a nan Kano wadda idan mai sauraro zai iya tunawa a cikin watan February na shekarar 2022 da muke ciki mun kawo muku rahoto game da hali da yanayin da wannan makaranta take ciki na yadda dalibai suke karatu a watan Fakwano wadda take a bude kuma yanayin kura da iska da ruwa yakan zo isane su a wannan yanayi wanda sakamakon yin wannan rahoto zuwa yanzu akwai ajujuwa guda biyu da aka gina su da kuma bandakuna a wannan makaranta wanda yanzu haka zamu dan tattauna da wasu daga cikin mazauna wannan yanki da suke wancan koke a baya da kuma su kansu daliban domin jin yadda suke ciki da kuma yadda suke ji da aka gina musu wannan wato ajujuwa to yanzu ga ɗaya daga cikin daliban wannan makaranta ya sunan shi
sunana Fira Suleiman
wace makaranta kike
primary Kaba
to ajin ki nawa
ajin na biyu
to yanzu gashi naga an gina muku wasu ajujuwa me aka gina muku da ni
aji ɗaya ne da aji biyu muna farin cikin haka da muka bai mana makaranta ba muna tafiya Kumbotsa kuma kan mu dawo ruwa izuba ruwa ina dukan mu muna bata kayan mu a hanya
yanzu da aka gina muku din me aka gina muku kika ce
makaranta ce aji ɗaya da biyu
to ya kuka ji
dadi farin ciki muke Allah ya kara karin gwiwa haka
to me kike so ki zama in kin gama makaranta
ina so in zama likita
saboda ni
saboda in taimakawa al'umman mutane talakawa
to da ba ginin makaranta ya kike jin wannan burin nasu
burina bai cika ba saboda ba wannan makaranta kan mu je Kumboda muna shan wahala
yanzu kuma fa
yanzu mun ji dadin haka
to me sauraro ɗaya daga cikin dalibai kenan mata a wannan makaranta kai kuma ya sunanka
Sani Siraja
to ajinka nawa
aji na ɗaya
wata makaranta ce wannan
makarantar Tidin Kaba
to yanzu a ina kuke karatu da
da a wannan galangalanga
to yanzu ne aka yi wa makarantar ta ku sabo
an mata gini dai ta yi sabuwa oh
yanzu ya kake yi da ake mata wannan gini da me kake so ka zama yanzu idan ka gama makaranta
likita
me yasa kake so ka zama likita
dan ina so in zama dai ina dai in zama ina da gogari na ni dai ma
to da ba ginin makarantar waya kuke karatu ko ya kuke ji
kota ina idan mugarana tana ta galle kuma idan mu ta jin hawi ɗan kuma zai zai can wani dajiya
yanzu kuma kwa
yanzu yadda ma ta jawo
to ne za ka ce waɗanda suka gina muku makarantar
yadda in ce musu shugabanni ke mun gode mun gode
to ne sauraro zan kawo miki da waɗannan ɗalibai waɗanda suke cike da farin ciki da kuma nuna murna su game da wato wannan gina musu makaranta da ake sakamakon fitar da wancan rahoto na sanar da mahukunta wanda matukar za a dinga samun irin waɗannan abubuwa to kaga ci gaba zai zo wa al'umma cikin kankanin lokaci domin kuwa baya wuce watanni uku zuwa yanzu da yin wancan rahoto gashi har an samu ginin ajujuwa guda biyu da kuma banɗaki wanda a wata majiyar ma na ji ana magana cewar akwai yiwuwar a sake samun tarin wani tagomashin wasu ajujuwan
Oh, yeah.
to mai sauraro kamar yanda kake ji wato wannan kamar waiwaye ne ko kuma tuna baya game da yadda muka kawo muku wannan rahoto wanda zaka ji wannan waki ne yake tashi a wancan karo to mai sauraro yanzu kuma haka na samu shi shugaban kungiyar iyaye da malamai na wannan makaranta ya suna
to alhamdulillah ni suna na Yakubu Muhammad kuma ni ne PTA chairman na wannan makaranta ta Tudinkawa Primary School
to a baya an koka da cewa tana cikin wani mawuyacin hali yanzu gashi an fara samu ta goma shi wannan ta goma shi aka samu
to alhamdulillah gaskiya a baya abun shi abin sai dai kace dai kawai alhamdulillah wai dai rajin so dan ka kalli makarantar dariya ake yi mata kan cewa wannan aka ce makaranta ce ma abun dariya ne a matsayin yadda gwamnati take cewa ilimi kyauta kuma dole amma a irin yanayin da halin da makarantar take ciki gaskiya abun ban mamaki da abun takaici to amma alhamdulillah sakamakon kuka da muka yi ta mikawa ga mahukunta kuma su alhamdulillah gidan radio Dala da Freedom da Egypt irin gudunmuwar da suke bamu muna kai koken mu to su mahukunta lallai sun maida hankali akan wannan koke namu a yanzu haka din nan gashi an zo an gina mana blog wanda yake abun ban sha'awa abun ban farin ciki wanda dalibai yanzu suna ta murna da irin wannan ci gaba da muka samu
to bayan ajujuwan akwai wani abu da aka yi kuma
to alhamdulillah a yanzu haka muna da ban daki cikakke wanda yake an kammala shi kaga malamai suna da gurin da za su je in wata bukata ta kama su za su biya cikin kankanan lokaci
wai da ina suke biyan bukata
to sai dai a ce inna lillahi domin malami idan wani bukata ta kama shi haka lalle sai dai in shiga goda ko kuma in je in samu wani guri can wanda yake tafiya ce mai nisa zai yi saboda gurin ya kare mutuncinsa daga idan dalibansa
ina batun ofisin ne da mutum
to a gaskiya a yanzu babban ma kukan da muke ciki a wannan makaranta gaskiya babu ofis dai masa har yanzu dai ina nan a kusan zaune yake a dade in an zo ko da baki sai rasa ina zai saka su saboda haka muna neman wannan wato gudunmawa da kuma dauki na headmaster gaskiya babu inda yake tsugune
to ne sauraro sunana Abba Isa Muhammad da ka wannan makaranta ta Tudun Kaba dake karamar kuma Kumbotso a nan Kano wanda muka kawo muku rahoton halin da suke ciki na ban tausayi a baya kuma yanzu aka fara gwangwaje su da wasu daga cikin aikace-aikace idan hali yayi ko a wannan shiri namu ko a shirye-shiryenmu na gaba zamu tuntubi sakatanin ilimi na karamar kuma ta Kumbotso domin jin inda aka kwana ko kuma ran da za a bude domin zuba dalibai a wannan ajujuwa a ci gaba da ba su darasi kasancewar yanzu muna cikin lokaci na damuna sai kun sake jina a nan gaba